Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Alheri Grace Abdu ce tare da Muhammad Baban Hafiz da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri a yau Talata ta ƙarshe a watan Agusta shekara ta 2020. Kafin ku ji abin da muke tafi da shi ga kanin labarai.
A jiya Litinin, jam'iyyar Republican ta Amurka ta fara babban taron ta na ƙasa, inda suka sake zaben shugaba Donald Trump a matsayin wanda zai mata takarar shugaban ƙasa a zaben 3 ga watan Nuwamba. Gwamnan jihar Wisconsin Tony Evers ya tura dakarun tsaron ƙasa zuwa Kenosha don kare tashin hankali bayan da wani ɗan sanda ya harbi wani mutum baƙar fata. Masu bincike a duba babban birnin ƙasar Sudan ta Kudu a jiya Litinin sun gano wani ɓangare na jirgin sama ƙirar Rasha da ya haɗari a ranar Asabar kilomita 3 daga filin jirgin saman ƙasa da ƙasa na Juba.
Jiya jam'iyyar Republican mai mulki a nan Amurka ta fara babban taron ta na ƙasa wanda aka sauya salansa sakamakon barkewar annobar corona.
Abin da ya fi sha'awa ko kuma ya fi ɗauki hankali musamman da daren nan shi ne yadda mutane suka rika yin jawabai kuma akwai wasu madara su yi nan gaba.
Muna kuma da rahoto kan kai komo da ake yi tsakanin 'yan kasuwa da kuma hukumomin ƙasar Ghana. Kamar yadda muka saba kowace ranar Talata a wannan shirin, Aliyu Mustapha Sokoto zai shigo da shirin tsaka mai wuya wanda a yau za a tsora a inda aka tsaya a muhawarar da ta shafi harkokin tsaro a jihar Katsina da waɗansu jihohin ƙasar. Amma kafin mu kai ga haka, ga Muhammad Hafiz Babale da halin da duniyar ta waye gari.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya mai karatu Muhammad Hafiz Babale. A jiya Litinin da daddare, ƴan jam'iyyar Republican a Amurka sun yi jerin gwanon kambaba shugaban ƙasa Donald Trump a babban taron tsaye da ɗan takarar jam'iyyar Republican da kuma yin kira na sake zaɓensa. Amma a ƙarshen taron na daren jiya, Trump da kansa ya ƙaddamar da hare-hare akan abokin karawarsa na jam'iyyar Democrat tsohon mataimakin shugaban ƙasa Joe Biden. A jiya Litinin, wakilan jam'iyyar sun sake baiwa Trump tikitin takara a wa'adi na biyu na shekara huɗu, inda shugaban Amurkan ya bayyana na ɗan lokaci kaɗan a wajen taron na garin Charlotte na jihar North Carolina. Ya kira zaben 3 watan Nuwamba zaɓe mai matuƙar muhimmanci a tarihin ƙasarmu. Ya ce hanya ɗaya tilo da jam'iyyar Democrat za ta iya kayar da shi shine su yi maguɗin zaɓe ta amfani da jefa ƙuri'a ta aikewa da saƙo. Jawabin na Trump na jiya Litinin shine na farko a jerin kwanaki huɗu da aka shirya za a yi magana da yawanci za a yi shi ta kafar bidiyo a Charlotte da Washington. Da zai gabatar da jawabin sake amincewa a ranar Alhamis a fadar White House. Manyan kusoshin jam'iyyar ta Republican da dama ne suka gabatar da jawabin a taron na jiya, ciki har da tsohuwar jakadiyar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya Nikki Haley. A wannan zaben wajibi ne mu zaɓi ɗan takara da kawai yake da burin samar da ci gaba. Shugaba Donald Trump da Mike Pence na tare da goyon bayana, yayin da kuma Amurka take da alkawarinmu na rubimbiyar ci gaban da aka samu a baya. Babban ɗan shugaban ƙasa Donald Trump Jr. yana ɗaya daga cikin masu jawaban da suka kare shugaban da kuma Sanata Tim Scott na jihar South Carolina da shi kaɗai ne baƙar fata da ɗan jam'iyyar Republican a Majalisar Dattawa. Gwamnan jihar Wisconsin Tony Evers ya tura dakarun tsaron ƙasa zuwa Kenosha don kare tashin hankali bayan da wani ɗan sanda ya harbi wani mutum baƙar fata. A ranar Lahadi da yamma aka harbi Jacob Blake ɗan shekaru 29 a baya, kuma ya ji mummunar rauni yayin da ya jingina a motarsa sa'ad da yaransa uku suke ciki. 'Yan sandan sun je ne domin kai ɗauki a kan saɓanin cikin gida, to amma ba a san abin da ya janyo harbin ba, sai dai ba a bayyana ƙabilar 'yan sandan uku da suke da hannu ba. Amma harbin ya janyo tashin hankali a daren Kenosha, gari mai tarihin ma'aikata da ke da yawan jama'a kusan 100,000 a tsakanin Chicago da Milwaukee. Ɗan takarar shugaban ƙasa Amurka a ƙarƙashin jam'iyyar Democrat Joe Biden ya yi kira da a gudanar da cikakken binciken gaggawa kuma na gaskiya a kan harbin, kana jami'an dole su girba abin da suka yi. Masu bincike a Juba babban birnin ƙasar Sudan ta Kudu a jiya Litinin sun gano wani ɓangare na jirgin sama ƙirar Rasha da ya haɗari a ranar Asabar kilomita 3 daga filin jirgin saman ƙasa da ƙasa na Juba da ya kashe mutum 7 daga cikin fasinjoji 8 da kuma ma'aikatan jirgin. Peter Paul Inhel mutum ɗaya da ya tsira daga haɗarin ya shaidawa shirin Southern Sudan in Focus jiya Litinin cewa ya yi imani matsalar inji ce ta haddasa faduwar jirgin na Antonov 26. Yayin da muka tashi sama daga filin jirgin sama na Juba zuwa Awul ta Wau, mun ji wata ƙara a injin da ke ɓangaren dama na jirgin, A lokacin da abin ya faru, jirgin ya fara yin kasa yana sauka, Inhal ya faɗa wa BOA. Inhal, wanda ya samu raunin ƙunar wuta na digiri 3 da karaya a kafar dama da kuma mummunar rauni a ƙashin baya, ya ce bayan da ya ji ƙarar matukin jirgin cikin hanjari ya faɗa fasinjojin zai koma filin jirgin da suka taso. Inhal ya faɗa wa BOA cewa yayin da yake ƙoƙarin komawa sai injin ya mutu. Matukin jirgin ya kasa yin komai. Jirgin ya kasa yin sama kuma ya kasa komawa. Kawai sai ya kama da wuta kana ya filla-filla ya watsar da mu.
Amma kafin mu kai ga haka, ga Muhammad Hafiz da halin da duniya ta wayi gari. To an jima kaɗan Muhammad zai sake shigowa da ƙarin labarai, amma kafin nan bari mu buɗe taskar rahotannin namu da babban taron jam'iyyar Republican da aka fara jiya bayan tabbatar da sake tsaida shugaba Donald Trump da mataimakinsa Mike Pence a matsayin 'yan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar. Abokin aiki mai Ibrahim Ka'almasi Garba yana sa ido kan yadda taron yake gudana. Ibrahim, me ya dauki hankalinka a ranar farko ta wannan taro?
Akwai abubuwa da dama wanda ta dauki hankali a wannan rana ta farko na wannan babban taro na jam'iyyar Republican mai mulkin Amurka. Kamar yadda kika sani dai, dama a cewa shugaba Donald Trump tafi inda ake wannan taron ba, wato Charlotte. Kwada yake dama ana tunanin watakila zai zarto wajen su da ke zai kai ziyara wajen wasu manoma a wani garin da ke kusa da wajen kwatsam sai aka gaga shi ya zo kuma ya ta jawabai masu karfin gaske. Bayan kenan da aka tabbatar masa da wannan matsayi na ɗan takarar shugaban ƙasa a ƙarƙashin jam'iyyar ta Republican da shi da mai masa mataimaki wato Biden daga jihar Indiana wanda shi kuma Trump ɗin daga jihar Florida yake tsayawa takara ɗin. Sai kuma yadda ya tattaki tarkan jam'iyyar Republican da cewa su ɗan kuyanci ne kuma suna ta yaɗa abubuwan baya a ƙasar da kuma ba su jaddada muhimmancin abin doka da oda da dai sauran zarge-zarge da aka san shi da yi ga 'yan Republican ɗin. Amma kuma abin da ya fi ban sha'awa ko ku ya fi ɗauki hankali musamman da daren nan shi ne yadda baƙaƙe suka rika yin jawabai kuma akwai wasu ma da za su yi nan gaba. Misali, akwai tsohon sanannen ɗan wasan ƙwallon ƙafa ɗin nan wanda ake kiransa Herschel Walker, wanda ya ce duk wanda ya ce shugaba Trump mai nuna bambancin launin fata ne bai ma san abu da ake nufi da nuna bambancin launin fata ba, kuma ya san Trump da daɗewa. Sai kuma wannan Kimberly wata asalin Latina ce, ita ma ta nuna cewa Trump bai nuna bambancin launin fata ko bai kyamar ƙananan jinsuna saboda yana wato hulɗa da duk wanda ya kanta a hulɗa da shi. Yanzu mai mutu da muke batun yana da ke akwai wannan Nikki Haley wacce ba Indiya ce tsohuwar jakadiyar Amurka a majalisar ɗinkin duniya. Haka nan dai
menene waɗanda suka gabatar da jawaban nan suka fi ba da ƙarfi a kai a wannan rana ta farko ta wannan babban taro na jam'iyyar Republican?
Wato daga yanayin su masu jawaban za su san abubuwan da za su faɗa, yawanci sun suka fito da yake yawanci ya faɗa jiri ko tsirarin jinsuna za ki ga suna jaddada cewa jam'iyyar Republican ba mai nuna bambancin launin fata ba ce, kuma suna ba da misalai
jam'iyyar Democrat ta ba da ƙarfi sosai akan batun gazawar inda suke zargin shugaba Donald Trump da gazawa wajen tinkarar wannan matsalar corona da suka bayyana cewa rashin shugabancin ƙwarai ne ya janyo mace-mace da kuma yadda cutar ce ta bazuwa. Ya ita jam'iyyar Republican ta mai da martani dangane da wannan?
Wato zuwa yanzu dai tun da yake kin sanyo aka fara shi wannan taron ba su fito iri-iri sun yi magana takamaiman kan corona din ba, amma kin san sun sha cewa ai wannan cutar ta fito ne daga kasar China kuma su 'yan jam'iyyar Democrat ba su son zargi China saboda su 'yan koren China ne kuma yawancinsu suna kasuwanci da China kuma China ce ma sanadin arzikin su. Suna wannan zargin suna cewa me isa ba su son a ce China virus kamar yadda ake kiran sauran cututtuka. In kin san kana ana kira wasu cututtuka misali kamar a ce lassa fever kamar wannan mummunan cutar da ta fito Afirka Ebola gari ne a Afirka amma da yake Ebola ba wani abu ba masu tasiri bane in kace Ebola ba wanda zai ja da kai me yasa kace Ebola sai sunan gari ne kana faka ana su zargi kana daukar nauyin kutunsu shi yasa suke cewa kar a ce China virus suna wannan zargi kuma suka suke ai wannan abu duniya gaba ɗaya ne da magari ne kuma suna cewa kai idan kace mutane da yawa sun fita Afirka akwai wanda ake kira a Afirka wato wannan daraja da alidin wato yau mutanen Afirka ba yi da zai yi gari da wani Afirka wanda yake mulkin kan da dama idan kana da za a kuma yi yau mutanen
Eh wato mun gode kwarai da gaske a kwana lafiya. To sa gafarce mu domin rashin kyan wani bangaren sautin wannan hira. Har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga Muhammad da karin bayanai kan halin da duniya ke ciki.
An gogowar mayar guhuru a Turkiya sun ce suna fuskantar matsin lamba daga hukumomin Turkiya abin da ya haifar da fargabar cewa Ankara ta fara ba da kai da kamun kafa ga cana. Dubin da batar yan guhuru suka nemi mafaka a Turkiya daga ci gaba da kama su da hukumomin cana suke yi wa akasarin tsirarun musulmai. Ɗaruruwan dubban guhuru ne yanzu haka ake tsare da su a sansanoni wanda Beijing ta kira da cibiyoyin sake ba da ilimi. Turkiya muhimmin sansani ne na fafutukar yaki da musgunawa yan guhuru da China ke yi, amma masu gwagwarmaya suna tsoron Ankara ta fara neman hana irin wannan zanga-zangar. A ƙasar Turkiya ba za ka iya yin kakkausan murya ta sukar China ba, ni wani karamar rukunin yan guhuru a wajen zanga-zanga a farkon wannan watan. Yan sanda sun tsare masu zanga-zanga da ke sanye da riguna, masu hotunan iyalai da hukumomin China suka tsare. Sassan gabar tekun Amurka suna cikin shirin kota kwana na mahaukaciyar guguwa, yayin da masu hasashen yanayi suka yi hasashen mahaukaciyar guguwa ta Laura za ta iya rikidewa zuwa guguwa mai ƙarfi ya zuwa yau Talata da daddare. Wasu ma'aurai sun nuna Laura na rikidewa zuwa guguwa mai hadari a mataki na uku, bayan da take mikawa zuwa yammacin ƙasar Cuba a jiya Litinin da daddare, kana ta ƙara ƙarfi a gabar ruwan mai ɗumi ya zuwa jiya Litinin da daddare. An ba da sanarwar gargaɗi a sassan Cuba da jihar Florida ta Amurka. Gwamnan jihar Louisiana John Bell Edward ya ce jihar ta shirya. Edward ya faɗa manema labarai cewa za mu iya kawai kaucewa wannan idan muka shirya, kuma wannan hasashen na Laura ya nuna ta mai da hankali kawai a jihar Louisiana. Hukumomi sun yi gargaɗi ga masu kwale-kwalen kamun kifi da su ɗaure su a tashar jiragen ruwa, tuni dai aka yi gargaɗi ga masu yillin kaya da su kaucewa gabar tekun. Jihohin Louisiana da Mississippi sun ayyana dokar ta ɓaci. Aƙalla mutum 11 aka ba da rahoton sun mutu a Haiti da Jamhuriyar Dominican, bayan da Laura ta haura a faɗin tsibirin Hispaniola.
Gai da Muhammad Hafiz da karanto labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Za ku iya aiko mana sako kai tsaye a koda yaushe ta lambar waya mu 0022599942. Kada a manta a fara da sa lambar karawa da daya kafin buga wannan lambar. Bari kuma mu nufi kasar Ghana, inda ake cece ku ce kan matakin da hukumomi suka dauka da ya shafi yan Najeriya da ke kasuwanci a kasar, kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da wakilin mu Ridwan
Abu. To the generality of Nigerian communities in Ghana.
Abin da ke kara zama damuwa ga baki dayan al'ummar Najeriya a Ghana yau shine rabuwar kawuna na diplomasiya a fuskar halin rayuwa da tattalin arziki. Wannan hali na koma baya zai ci gaba da kawo damuwa ga al'umma a bisa la'akari da gaskiyar cewa yawancinsu sun kafa kansu a Ghana da iyalansu. Wasunsu sun yi aure da ɗiyan Ghana bisa la'akari da wannan mummunan hali, yadda lamarin zai ci gaba da kasancewa zai jawo lalacewar kyakkyawar danganta tsakanin Ghana da Najeriya. Ta wannan jawabi, biyan Najeriya Najeriya a Ghana na kira ga duk gwamnatoci na Najeriya da Ghana cikin gaggawa su tattauna akan matsalar nan domin cimma matsaya na gyara da za ta karbaka dangantaka ko kara jefa lamarin cikin laka. Ungayen tudun Najeriya a Ghana nuta ta kaici mata dunan damuwa game da irin kalubale da rufe shagunan na Najeriya ya kawo musu.
A petition was to our government to, you know, hurry up and do something.
Kokinmu zuwa ga gwamnatin mu ne ta hanzar ta tashi ta yi wani abu cikin hanzari. A halin yanzu wani wakili daga ofishin babban commission Najeriya a Ghana ya amshi kokin nasu sannan ya yi musu alkawari na dagewar gwamnati wurin samu bakin garin warware wannan rikici na kasuwanci a Ghana.
I'm taking your letter, presented to the commission on behalf of the Nigerian government.
Thank you.
Na karɓar wasikar ku a madadin gwamnatin tarayyar Najeriya kuma na tabbatar muku cewar zan gabatar da ita. Zan roƙe ku ku ci gaba da yin dattako da da'a yayin da muke kokarin samar da ƙarshe mai tsorewa na wannan matsala. Ita kuwa ministan harkokin wajen Ghana da haɗewar nahiyar Shelaye Kobuchi ta bayyana cewar a matsayin diplomasiya wannan na faruwa inda ake samun matsala tsakanin ƙasashe. To amma abinda ke da muhimmanci shine yadda za ta kare lamarin ta tuntubar juna. To amma yanzu muna amfani ne da dokokin mu na cikin gida kamar yadda sun kai amfani da nasu ta kulle iyakokin inda tulin hajan ɗiyan Ghana sun ka saura bangaren Benin ba su samu shiga Najeriya ba. Yadda lamarin ke gudana kenan amma kada mota kuka kamar ana tursa samuna saboda ba abin da muka yi ba kenan da suka kulle iyakar su.
I think we should dialogue our way through this and find common ground. There is a trigger.
Za mu tuntuɓi juna mu warware wannan tankiyar. Su 'yan tiredan su yi kokari su bi doka su samu takardar da ake bukata don su gudanar da harkokin su lamin lafiya cikin ƙasar. Radwan Lamuk tara ba sashen Hausa na muryar Amurka Accra Ghana.
A gaida Maran Radwan. Wannan kuma na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC akan mitoci 19, 31, 49, 60 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron a jamhuriyar Niger za ku iya sauraron tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka a koda yaushe kuke so za ku kuma iya sake zuwa shafukanmu na internet wato VOA Hausa ko kuma sashen Hausa domin sauraron shirye-shiryen namu. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Saka mai wuya.
Maryamu ya ko dan fashi suka koro ne yin sunan na fasari tsakani da Allah sai koyan kokoro wasu sai suka kokoro tsani yau kwana uku wasu sun tafi sun iske takalmi a cikin dakunan su na matan su sun sako labule suna ta shagali daga tare wasu da suka je hede suka dai da jikunan su kadar suka biyo su suka fada cikin kandami a cikin kandamin nan Allah ya yi masa mafita suka dawo har yanzu akwai yaro daya wanda matar shi tana nan ta haihu tsakani da Allah da shi da shi kuma ba shi dan ba mu da labarin.
Wa muna fatan mun sami ku lafiya a wani sabon shirye na tsaka murya wanda yau za mu kawo muku ƙarshen tattaunawa ko kuma hawara da muka shirya game da tabarbarewar tsaro a jihohin Katsina da Zamfara da Sokoto wanda wakilinmu na Katsina din Sani Shu'abu Malumfashi ya shirya mana daga cikin abubuwan da za mu taba a yau hada maganar sace surukan gwamnatin jihar Katsina din da kuma gajin garin Daura da aka yi can kwanakin baya. Ha kuma za mu duba yadda aka yi tsohon shugaban Najeriya kuma shi ma ba Katsina Umaru Musa ya ya samu nasarar girka sulhu a shirin sulhun da yi a jihar jihohin Niger Delta amma kuma gashi abin ya gagari Buhari a jihar sama ta kansa ta Katsina da sauran jihohin da ke makwabtaka da ita. To Sani mun koma gare ku.
Wani irin sulhu ne wannan tunda aka cikin sulhun aka zo aka dauki sarakuwar gwamna sai da kuka biya kudi aka maido ta cikin sulhun aka dauki sulhun shugaban kasa magajin garin Daura dukkana magana bayan 2016 duk aka wannan abubuwan suka faru saboda haka sulhun nan ai sulhu malam chairman na APC Alhaji Kamal Umar Musa Adwa yayi sulhu na gaskiya da yin sulhu a Niger Delta yau bai dare bai bai gwamnati Allah an shirye amma da yake sulhun an shimfida shi bisa aminci da yadda da fahimta yau Nigeria na cin gajiyar sulhun da Malam Umar Musa Adwa yayi a Niger Delta magana nake maka yau yau da kai bacci a Niger Delta ba kai a jihar Katsina haka yau da kai a Niger Delta ka kwana yau ba ka ta ya faskari ko ba tsare ka kwana haka nan yau da arzikin da ake daibowa ko da kuke shawai gangan mai ta fadi da ba tsaren gangunan ba sun yawa ina za ku samu kudin duk sakamakon zaman lahiya ne saboda haka chairman wannan abun dole gwamnati ta shi san cewa shine chief security officer na jihar Katsina ba shi tu maslaha ba kai ne chief security officer na jihar APC wannan ko shakka babu amma chief security officer na jihar Katsina to gwamnati ne saboda haka kuma rantsuwa da alqur'ani saboda haka wajibi ne ba a ce ba ai ba saboda tsaro na kowa ne ni kaina nan dan jaridan nan chairman na APC kowa da gudunmuwar da zai bada a ga tsaron nan domin su masu ta'addancin ba su san party ba ba ruwan su dan suka zo duk wanda suka samu za su iya mai ta'addanci amma sai wanda Allah ya dora ma nauyin ya yarda cewa nauyin nan kanshi akwai gyara sannan ya gyara dan kar ka manta akwai lokacin da jami'an gwamnatin nan suka kace ma ai ku yan jarida kuke kara tukanba mu abun bai kai haka nan ba yan jarida ne ke ka ban san in ta kiran suna dan ban san mu ta koma ba dan cikin hali muke yanzu cikin yaki muke ko mutun na so ko bai so domin shi abinda Bature ya fassara peace to babu ba mu cikin peace kamar yadda ka fadi tsoro kawai to ba peace ba ne vision zaman lahiya ya tabbata ga mai jin tsoro ka kwana kana zulumi wani abu zai faru saboda haka to a takaice yawa ka magana da shawara to shawara
ka fice da shawara
bari ya bada
to
wai shawara daga lokacin da zaka yi daga
lokacin
da ina so
chairman
wannan gurin da yafi
kadan zana
shi chairman abinda ka hodi ne na maida kuma ka sake dawowa baya
to ba da shawara mun naka
to wato ai shawara babba shi mai mulki sai ya haddi da matsalar shi sannan a ce mai ga gyara gyara idan har kullun gani yake ya ci nasara kana ga abin da ciyama yake fadi
mukaddara da
yana magana
bayanin da kai
kullun yace gwam ya tashi Kano to issue din
yanzu sai ka kora
shawara to shi babban magana hadin kai na farko kamar da kai magana ba magana Zamfar ba magana Sokoto ba magana Katsina da sauransu mutanen su gwamnonin jihohin nan inda ake samun wannan abu a wannan wurin to akwai bukatar hadin kansu da daukan mataki na bai dai kila wanda zai taimaki kamar yankuna
to nagode mai girma chairman
APC to kafin karkare ina so in tabbatar ma masu sauraro
wani musal da kana cewa dole sai an yi da kana taimaka wa dole sai an yi da dole sai an yi da idan ba a yadda ba da akwai matsala za a ce za a yi sulhu afwan da Allah afwan idan ba a yadda akwai matsala ina so ka fahimta ai rashin yiwuwar sulhun ya sanya sojoji suka shigo da saboda na kasa afwan da Allah idan mun yadda sulhu ina sulhu bai yi ba
ya saurare
sulhu bai yi ba
sulhu ya kare
ya kare
kuma kuka ta dauka
no doubt about it irin yadda kace yanzu Zamfara ana sulhu kuma ake zuwa ake dauko mutane daga daji kamar shi mallan sai yace yayi program a Zamfara waɗanda aka yi sulhu suna dauko mutanen da aka dauka suna kawo mu gwamnati to irin wannan sulhun shine aka yi a Katsina da sam sulhu ne mutanen kuma suka kare alƙawarin da aka yi su wannan ya sanya aka turo waɗannan jami'an tsaron wanda kowa yana gani yanzu babu dare babu rana suna takarkare cikin dazuzzukan nan dazuzzukan nan tsaunuka ne duwatsu ne waɗanda ba a ankara ba babu wanda ya san dajin nan sai Allah sai waɗanda suke cikin dajin nan saboda ka tsaunuka ne duwatsu ne suke zuwa in fact kafin a turo sojan sama sojan kasa ambushin din su suke yi baka san da zaka ta wajen dare shi mara gaskiya ya hango ka da hidila kai baka san zaka same shi ba to Allah ya taimaka wannan zuwan sojan na sama da aka aikin suka wurin su ne suke hango ko shekaran jiya kai GOC ke magana da wanda ke kula da security a gabana yake cewa gashi nan daidai muradin akwai wata daba wanda ba a ma taba tunanin wannan zai jira ba sojoji sai take koma da wurin ce daddare the point is kaga shi ne baka ce babu matsala ba kai makanka adalci ba akwai matsala kuma matakan gyaran matsalan nan su ne Allah ya sa muka hawo yanzu na jami'an tsaro a gansu a zahiri a gasun kawo kan aiki a zahiri mu kuma mu koma mu gyara halayen mu da ɗabi'un mu istighfari mu koma ga Allah subhanahu wataala mu tuba ban san mediating ka mun tattauna akan abubuwa da yawa amma dai kamar yadda ka hiri ita magana ta zaman lafiya ba maganar jam'iyya bace jam'iyyar nan an waye gari akwai wanda suke cikin naka yanzu sun fito cikin namu illa nan gaba a waye gari akwai wanda suke cikin namu za su fito koma cikin naka
nan tabbas
wannan baka misali
wannan ina za ka
dai ai duk ai duk ko tun aka abin da ya rage gwanin abin
saboda matakan tsaro bazan ambaci sunayen wasu shugabanni na al'umma da muka yi magana da su ba suna magana informa wato masu kai sai gumi cewa jirgi ya tashi ku maza ku ba inda yake mun ga ta waje kaza ya biyo shin wani kokari kuka yi na dace da wannan abin
wato malam sani kamar da na gaya maka ita barna in tayi yawa to gyaranta sai a hankali dai ta sauki gari ta ishu din maganan dazuzzukan nan wato ba ma magana bane na informa yanzu akwai san da soji suka biyo barayi wani kawai bazan kama suna ba ɗan kawai suka koyi barayin a masallaci akwai san soji suka kama babura da kurkurori an loda mai cikin dare ana shiga cikin dajin nan waɗannan mutanen da suke cikin dajin nan ai ba su suke fitowa wajen suna sayan babura ba sai musu ake ana kai musu waɗannan makaman da gaba ka Allah ya sa yanzu an yi blocking border an samu sauƙin shigowar harsashai shine ke crippling din su
to an kuke da
ina so in gaya maka malam sani zaka ce wani je kai kaza ah baka tarihin musulunci ne mun kai annabawa ne annabi nuhu alaihi salatu wasalam yana saka ga wasu da girgi ce wadai shi ka zo mu hawo girgi sai ce bazan hawo ba bazan je hawo in dutsa shi yayi hoye ko haka ne annabi lutsa alaihi salatu wasalam matan shi ke hura wuta idan maza sun zo eh ta bari ta kibari Allah halakar da ita annabi ibrahim baban shi azara atattakhidhu asnaman alaha kuna daukan gumaka a matsayin alloli bai imani ba so idai wannan duk abin da gani tarihi ne ke maimaita kansa musamman duniyar yau duniyar ke kashewa dan da kaiwa ba sai ka yi maka sarrafa shi iballe wannan aiki ya da kudi shi shi yasa na ga maka ita babbar matsalai tana bukatar gyaran zuciya waɗannan mutanen da dajin nan ah dan sanda nawa ke da kai a tarihin Najeriya ga wani so ne nake da kai ka dauki population din mu mutane mu ne zamu dauki matakai a kawunan mu na kare mutuncin kawunan mu kare mutuncin kawunan zaza duk wani abu wanda muka san cewa zai accessin waɗannan mutanen su shigo wurin mu dakile ai ba za ka raba ai kai ba Allah ba ka raba kanka ba ka san me ake yi a boda safana boda jibiya boda tsakanin su da ba tsari tsakanin su da faskari abinda kake so ka fahimta mutanen mu waɗanda ake cuta mu an shigo bangare daga cikin su suke tare da waɗannan mutanen suke kai musu filter suke kai musu kwayoyi ina zuwa ko shekarun jiya an kashe wani ba tsari shi kuma kwayoyi ke siyar da kai musu filter so kaga kamar da ga maka abin sai mun dawo cikin kawunan mun tambayi kawunan mun menene matsalar mu tsakanin mu da ubangiji
sai an tambaya shi yanzu har yanzu zaka yi ka kawo su hujjoji amma abin da nake cewa wanda ke da mulki a jaha shine ake sa ran yake da karfi da jami'an da za a baza na sirri da za su kawo waɗannan bayanai yadda za a kakkama irin waɗannan mutane
kai ba gani ba an kama su ana ta kama su informa din sun yawa ne informa sun yawa kwarai da gaske akwai wanda aka kama shekarun jiya wancan mota suka sai mai da gida bakin barikin soja da an fita ya musu waya kuma za kai mamaki kaga mutanen da ake kamawa alhaji babu tsiya babu arziki mutum ko abincin kiki bai iya ci da fara da shi ne al'umman mu Allah ya saukaka lalacewan ya kai inda baka tsammani babban ciwon da muka samu kanmu a ciki shine da farko ne mun saki Allah subhanahu wataala abinda kowa ke ruwuwa shine kai inda kai mutane suke in ka ji mutum na qala Allahu qala rasulullahi to kila babu komai a hannun shi ina zuwa babban matsalar da muke fuskanta kenan yanzu so kuma ihu ko hauragiya ko hayanan na yadda siyasa ce ake yi kuma ita wannan kururuwa da mutane suke yi yana ƙara ma shugabanni ƙaimi don su dauki matakan da za a kawo ƙarshen wannan matsalai amma babban abin da ya kamata mu ƙara mai da hankali akai shine da farko dai kamar da gaya maka mu gyara zukatan mu hanyoyin da muke ci muke sha mu gyara su mu'amala tsakanin mu da ubangijin mu gyara ta mu'amala tsakanin ka da makwabcin ka tsakanin ka da dan uwanka ka gyara ta to sannan sai ka yi ƙoƙarin ka kuma sai Allah ya ida maka rufin ka
to a gaishe ku malamai to jama'a duka nan muka zo ƙarshen wannan tattaunawa da muhara da muka yi yan kwanaki muna ji game da batun tabarbarewar tsaro a jihohin Katsina Sokoto da Zamfara wanda wakilin mu na Katsina Sani Shu'abu Malumfashi ya shirya mana a madadin shi Salin da kuma bakin sa wato shugaban jam'iyyar APC na jihar Katsina Alhaji Shittu Maslaha da kuma shugaban jam'iyyar PDP na Katsina Dan Salisu Yusuf Mujigiri sannan da Grace Aliyar Audu wadda ta hada mana shirin da kuma kamar da nace shi Sani Shu'abu Malumfashi da shirya muhawara Ali Mustafa Sokoto ke muku ban kwana daga Washington DC Allah ya kawo mu zaman lafiya a kasashen nan a huta lafiya
yanzu madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto labarai sai kuma Chibahiro Diodone da ya hada shirin da bada umarni alheri ke muku fata alheri.